crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me.
But I had to coop in the lot. Told about 12 fuck swap. Busting all the bells out the box. I just hit a link with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been traveling like the 80s. Bored in the house and I'm in the house. Bored in the house and I'm in the house. Bored in the motherfucking house. Bored and I'm bored in the motherfucking house. Boy.
Sorry, just quickly. What if it's
da 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 da